Bayan da majalisar dokokin jihar Kano a Najeriya ta bayar da sanarwar dakatar da binciken mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu akan zargin karkatar da wasu kudaden masarautar ta Kano, ƴan Najeriya na ci gaba da tafka muhawara akan lamarin. Majalisar dokokin Kanon dai ta ce ta dakatar da binciken ne saboda sanya bakin wasu manya na Najeriya, a ciki har da tsofaffin shugabannin Najeriya guda biyu da ke zaune a Mina, General Ibrahim Badamasi Babangida da kuma General Abdulsalam Abubakar. Akan haka ne muka ji ta bakin wasu daga cikin al'ummar jihar Niger. Da farko ga Honorable Ahmad Dogara, tsohon dan majalisar dokokin jihar Niger.
Gwamma da manya suka shiga tsakani. A ce 'yan majalisa yanzu sun bincike sarki, sun fito da wayansu matsala kan sarki, ba daɗi ai. Zai kawo mishi matsala, zai kawo a tsige shi ai.
Yanzu ina batun haƙƙin talakawan da ake zargi ya danne?
I don't think ya danne haƙƙin talakawa. Wannan ya zo ya cimma kuɗi ne kuma a masarautar kuma ya taɓa. To ina jin ayyukan masarautar yayi da shi ai, ba ya danne haƙƙin talakawa bane tunda yana taimakon su.
Sunana Jamila Musa daga nan Mina. Gaskiya ban ji daɗin hakan ba, because sarkin Kano, masarautar Kano in short, yana ɗaya daga cikin manyan masarauta a Najeriya wanda yake da kima da mutunci a gaban a idon mutane.
Me baki ji daɗi ba a ciki?
Dakatar da binciken, because da ya kamata a ce an ci gaba saboda ya wanke kanshi.
To yanzu me kuke ɗaukar shi yanzu ke?
To gaskiya ina ɗaukar shi a maybe kamar ana nuna cewa if mutum yana da girma kamar zai iya yin abun da ya ga dama, ba za a bincike shi ba.
To amma a nashi gefen shugaban kungiyar Izala a jihar Niger, Alhaji Abdullahi Musa mai rediyo, nasiha ce ya gabatar ga sarkin Kano.
Batun zargin ana zargin sa kudaden talakawa sun bata a hannunsa a matsayin shi na malami wanda ya san kabli da ba'adi, kuma a matsayin sa na mai arziki ba talaka ba. Alal haqiqatan ya sani cewa in haƙƙin talakawa na hannunsa, to fa in bai bada shi nan ba tabbas zai bada shi a lahira. In ko akwai haka, ya kamata ya bada wannan haƙƙi ga masu shi domin ya sami tsira duniyarsa da lahirarsa.
Wato wannan nasiha kenan ma kuke mai?
Wannan nasiha to ai ya tantanta a mai nasiha, komai ilimi mutum komai girmansa bai wuce shi ma ai masa nasiha ba.
A lokacin da na yi ƙoƙarin jin ta bakin tsofaffin shugabannin Najeriya da ke zaune a Mina, an ce shi General Abdulsalam Abubakar ya yi tafiya zuwa ƙasar Ethiopia, yayin da shi kuma General Ibrahim Badamasi Babangida muke ci gaba da ƙoƙarin jin ta bakinsa a kan lamarin da sarkin Kano. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.